This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Tare da salama masu saurare, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. An samu karuwar yaduwar sauro da ke yada kwayar cutar da ake kira Zika kasashen kudancin Amurka a daidai lokacin da dubun-dubatan mutane ke shirin kwarara kasar Brazil a ƙarshen wannan shekara domin halarta gasar wasannin Olympic da yayu ya mai da wannan gasar ta ƙasa da ƙasa wata hanya da za a iya yada cuta a sauran kasashen duniya lokacin da mahalarta gasar suke komawa kasashen su. Likita Beth Bell na cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ya shaida wa muryar Amurka cewa kwayar cutar Zika ba ta da illa ga galibin mutane, duk da yake tana iya sa mutum ya ji kamar yana mura, sai dai takan kuma iya sa a haifi jarirai da wata irin matsananciyar cuta. Kawo yanzu ana alakanta kwayar cutar Zika da irin wannan cutar da aka samu a jikin akalla mutane 4,000 a Brazil, wata cuta da ke sa a haifi jarirai da karamin kai da kuma karamar kwakwalwa. Cutar kuma ba ta da magani. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa mai yiwuwa ne kimanin mutane miliyan 4 su kamu da cutar da ke yaduwa kamar wutar daji a kasashen kudancin Amurka. Jami'ai a Geneva sun ci gaba da tattaunawa jiya Juma'a da nufin kawo ƙarshen yakin da ake yi a Syria, duk da kauracewa taron da manyan kungiyoyin adawa suka yi. An fara tattaunawar ne da rana a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya tsakanin manzon ƙasar Syria na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya Staffan de Mistura da wakilan gwamnatin Siriya ƙarƙashin jagorancin jakadan Siriya a majalisar Bashar Ja'afari. Bayan taron, da Mistura ya gana da manema labarai inda ya bayyana cewa yana kyautata zaton ganawa da wakilan ƙungiyar adawa na babban kwamitin tattaunawa gobe Lahadi. Ƙungiyar da ke zaman tattaunawa a Riyadh ta ce za ta aikata wagar wakilai zuwa Geneva wani lokaci yau Asabar domin ganawa da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ba domin a sasanta ba. Don farko kungiyar ta ce ba za ta shiga tattaunawa ba bayan da aka gaza biya mata bukatun da ta shimfiɗa a tsagaita hare-haren da ta sama kan farin kaya da gwamnatin Siriya da kuma Rasha suke yi da kuma janyewa daga bangarorin da ke ƙarƙashin ikonta inda ta mamaye. Jiya Juma'a, kungiyar ta ce ta tsaye da shawarar tura kakaki bayan da aka yi mata alkawura, sai dai bata bayyana ko waɗanne irin tabbaci aka bata ba. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi na'am da shigar kwamitin koli na kungiyar a wannan tattaunawa. Wannan ne kuma yunkurin wanzar da zaman lafiya na farko tun bayan da rugujewar tattaunawa da aka fara yi ta shekara ta 2014. A daidai lokacin da ake dab da fara yakin neman zaɓe ga dangadan a jamhuriyar Niger, jam'iyya mai mulki ta bayyana irin nasarori da ta cimma a cikin shekarun da ta shafe bisa karagar mulki. Sai dai jam'iyyun hamayya suka ce ba su gani a ƙasa ba. Hamisu Dan Malam, memba ne a jam'iyyar PNDS tarayya reshen birnin Kwanni, ya kuma bayyana wakilin Haruna Mamman Bako hujjojin jam'iyyar na ganin al'ummar ƙasar ta yi na'am da irin aikin da suke yi.
Mu yose mutum ƙahu bisa ga jam'iyyar na PNDS tarayya, da Allah ba mu shugaba mai hangen nesa. Kasan Niger mun suke ta cikin wani wacan hali, amma da suke yana da kishin Niger, kuma yana da hazaka, kuma yana da kokari da juriya da cika magana. Yo kaga ayyukan da an kai ma Niger, duka alƙawlan da ya ɗauka in ka ɗauke bisa ga fannin kiwon lahiya, kaga abin da an kai. Aƙalla nan kana gani dai ce baka ambulance wajen 150 an kasa, bayan ma'aikata waɗanda suke doctor waɗanda an ka ba aiki fiye da 47 na dindindin ne. kana gani ko bayan shi kana gani in ka dauke su fannin lahiya yau sai ka dauki misali yau kamar nan garin nawo na kwanni banda ambulance ta kwanni akwai ambulance dosai akwai tsarnawa jama'in alila akwai bazaga
amma a cewar Alhaji Dange na mai hulla usa a jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu asa bata ga dukkan waɗannan ayyukan da jam'iyyar PNDS tarayya da abokan kawancanta ke cewa sun yi wa wannan kasar a tsawon waɗannan shekaru biyar
an shekara biyar ba mu iya cewa shi kama in ya gano abinda sun kai dai ita dai kasa bata gani ba abinda mun ka gani hakikan mun ga dai tashin hankali mun ga rigingin mu mun ga rarraba kanun mutane abinda ba mu taba gani ba kuma mun ga Allah mun ga yaki kasan mu na Boko Haram abinda ba mu taba gani ba mun ga an kawo turawa kasan mu sun jibge ba mu taba ganin wannan ba cikin wanga mulki mun gane shi kuma mun ga ƙarya mun koyi ƙarya in muna koyon ta inda tana da riba to an koya mana wanda aka ƙarya saboda sai a zo a ce ga abinda za a yi yadda an ka faɗi wannan abu ba a koma komowa a faɗayi shi babu dai abinda an kai na alheri amma ba mu san garin da an kai shi ba in akwai garin da an kai sai a ce mana gari kaza an yi shi mu zo mu gani
Niger masu neman jam'iyyar Democrat ko kuma Republican ta tsayar da su takarar shugaban kasa Amurka sun shafa wani jiya Juma'a suna tallata kansu na ƙarshe da nufin jan ra'ayin masu kada kuri'a yayin da suke ƙara sukar abokan takarar su kafin zaben da za a gudanar a jihar da za ta kasance jiha ta farko da za a tsaye da dan takara zaben ta tsaye da dan takara kusan kowane dan takara da ke kan gaba a jam'iyyun biyu ya gudanar da gangamin neman zabe tare da gabatar da jawabi a kewayen jihar da ke tsakiyar yammacin Amurka Sai dai mai neman jam'iyyar Republican ta tsaye da shi takara da ke kan gaba Donald Trump hamshakin dan kasuwan nan a maimakon yin campaign a jihar Iowa ya tafi jihar New Hampshire inda za a gudanar da zaben tsaye da dan takara na gaba ranar 9 ga watan Fabrairu. Da yake jawabi a wajen wani gangamin yakin neman zabe a Nashua, Donald Trump ya kare shawarar da ya yanke ta kin shiga muhawarar da aka shirya wa 'yan takarar jam'iyyar Republican bayan wani sabanin ra'ayi da aka samu tsakaninsa da tashar labarai ta Fox da ta dauki nauyin wannan wato muhawara yace nayi wani abu da ya kasance babbar kasada amma ya zama alheri sabili da ya da shafin farko na kowace jarida a nan Amurka ya ambaci Trump ana tallata ni fiye ma da yadda da na shiga wannan muhawara dan takarar na biyu da ke biye da Trump a binciken ra'ayoyin jama'a na ƙasa Ted Cruz dan majalisar dattijai daga jihar Texas Ya shafa wunin jiya Juma'a yana farfadowa daga abin da masu kula da lamura suka bayyana a matsayin mashawar wato muhawarar samara armashi tunda aka fara yakin neman jam'iyya ta tsaye da dan takara. Rashin kare kansa sosai a wajen muhawarar da Ted Cruz yayi da kuma rashin shigar Donald Trump muhawarar ya kara haifar da kila wakala kan dan takarar da yayiwu a zaba a jihar ta Iowa. Bisa ga binciken wata cibiya da ke sa ido kan harkokin siyasa Amurka da ake kira Real Clear Politics, har yanzu Trump shine kan gaba da kashi 31 cikin 100, biye da Cruz kuma da kashi 25 cikin 100, sai kuma dan majalisar dattijai daga jihar Florida Marco Rubio da kashi 14 cikin 100. A bangaren jam'iyyar Republican Democrat kuma, ratar da Hillary Clinton ta bayar tana raguwa. Tsohuwa ta sakatariyar harkokin wajen Amurka yanzu tana gaban babban abokin hamayyarta dan majalisar dattijai daga jihar Vermont Bernie Sanders da kashi 2.5 kawai cikin 100 a halin da ake ciki kuma batun amfani da email din karkashin na kashin kanta da Clinton ta yi lokacin tana matsayin babban jami'ar diplomasiya Amurka yana ci gaba da zama alakakai ga campaign dinta Jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta rike waɗansu jerin email ɗin Clinton da ya kai shafi 37 domin sun kunshi manyan bayanan sirri. Clinton ta ce babu email ko guda ɗaya da aka ayyana a matsayin na sirri a lokacin da ta aika da shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin A Bari Ya Huce. Assalamu alaikum, zamu bude shirin ne tare da mika sakon taziya ga yan uwa da abokan arziki da iyalai saboda rashin da muka yi na babban aminin mu Alhaji Tijjani Baban Shadda tare da yayansa Alhaji Wada Abdullahi mai shinkafa na babbar kasuwa ta Bauchi wadanda suka rasu a cikin wannan makon. Musamman muna so mu mika wannan gaisuwar taziya zuwa ga Alhaji Haya Kani da Alhaji Nuhu mai Robobi na kasuwar mu da Lawal da Baba Isa da Alhaji Ibrahim Dalladi sai Musa da Alhaji Nasirun Bababa sai Alhaji Garba mai jama'a da Alhaji Yusuf mai Blouse da Alhaji Jamilu Mutawalle da mai ɗakin marigayi shi Tijjani Baban Shadda wato Haji Absatu Tijjani da ɗansa Usman Tijjani Baban Shadda da kuma Alhaji Yazid Wada Abdullahi wato babban dan marigayi Alhaji Wada Abdullahi mai shinkafa da dukkan sauran yan uwa da abokan arziki da aminai saboda wannan babban rashi da muka yi na shi Alhaji Tijjani Baban Shadda da kuma dan uwansa Alhaji Wada Abdullahi. Da fatan Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama, kuma Allah Ubangiji ya ba mu hakuri na jure wannan babban rashi da muka yi baki ɗayan mu.
Thank you.
Ga gaisuwar sashen Hausa na Amurya Amurka nan zuwa ga masu sauraron mu Babu Janka Bawa unguwar Karofin Madaki sai Ahmadu manaja shi ma unguwar Karofin Madaki tare da Muhammad Sani Chindo unguwar Karofin Madaki tare da Malam Lawal sai Alhaji Ya'u Juwara tare da iyalansa da Alhaji Ahmadu Masumiya shi ma da iyalansa da Alhaji Chindo da iyalansa dukkan su unguwar Karofin Madaki abocin Yakubu da fatan kuna nan lafiya dan bin gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Balarabe birnin Gwari na ma'aikatar filaye ta jihar Kaduna tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya ga dan bin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Mano Dumbulwa tare da iyalansa a Baucin Yakubu sai Alhaji Sani Ahmed Riman Turo tare da Alhaji Ibrahim Jalo Gani sarkin zangon Dukku tare da Suleiman Adamu Chelede gidan rediyon BRC FM dake garin Kirfi a jihar Bauchi sai Dr. Dayabu Badara tare da iyalansa a garin Badara sai Alhaji Aliyu Mai Adashe Ungwarimi a Jos jihar Plateau tare da DC ɗan Sakwa Muhammad Awal Shetiman Sakwa na hukumar custom tare da controller Aminu Abba sai controller Abdullahi Babani Madakin Madangala tare da controller Sani Madugu sai DC Balatade da kuma DC Aminu Darma dukkan ku da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Aminu Danjuma Dreba Garba Shede a jihar Taraba Najeriya da fatan kana nan lafiya haka kuma muna gaida Muhammad Awal Suleiman Radio Jigawa tare da gawon mutar na kungiyar muryar talaka a jihar Bauchi tare da Adome Chemist a birnin Kudu sai gaisuwar Mamuda mai sai da magani garin Garba Shede tare da Comrade Umar Gida Dogumi na kungiyar muryar talaka sai Saido Abbas dan Sadau tare da dan madamal Kaleri Alhaji Aliyu Ubayu a Lagos tare da Flight Lieutenant Aliko Ayar Rashid da iyalansa da fatan dukuna na lafiya. To a gaba muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Ibrahim S. Bello na hukumar gidan kurkuku a Gombe sai Abdullahi Yusuf tare da iyalansa waɗanda suke birnin Pretoria ƙasar Afirka ta Kudu da fatan kuna nan lafiya ga dambin gaisuwa zuwa ga Malam Suleiman Uthman Shehu Ningi muna taya shi murnar nada shi da aka yi zaman durbin ƙasar Ningi na farko Allah Ubangiji ya taya shi riko dambin gaisuwa zuwa ga Amal Shafa'atu Aliyu tare da Fatima Aliyu sai baban Bauchi tare da Zaharuddin Kila CEO na kamfanin DK Collection sai Jamilu Ismail Mabai CEO na mujallalin ta Click Magazine tare da Wada Autos a Abuja da fatan dukkuna nan lafiya haka kuma muna mika sakon temurna da fata alheri ga amarya ummi Salma Mu'azu wanda a yau ake daura aurenta tare da angwanta da misalin karfe 11:30 na safiya a kofar gidan Alhaji Mu'azu dake Dubai Quarters bayan gidan talabijin na NTA dake Bauchi kan titin Maiduguri kenan da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri kafin mu yi ban kwana muna so mu saki mika sakonmu na ta'aziyya ga iyalai da dukkan ƴan uwan marigayi Alhaji Tijjani Baban Shadda da yayansa Alhaji Wada Abdullahi mai shinkafa na kasuwar mu da lawal Allah Ubangiji jikansa ya sa sun huta muna kuma mika godiya ga dukkan masu sauraron mu waɗanda suke ta aiko mana da sakonnin ta'aziyya ta kan Facebook da waɗanda suke aikowa ta waya da waɗanda suke rubuto mana ta email Allah Ubangiji ya bada lada mun gode kwarai sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya kai mu Ibrahim Alfa Ahmed ne a madadin Halima Jimrau wadda bata samu fitowa ba a yau asabar din nan ke cewa mu huta lafiya
Let's go.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Ƙarfin kungiyar ISIL na raguwa sannan a hankali a wuraren da ke ƙarƙashin ikonta da ke kan iyakar Iraki da Siriya, sai dai mai yiwuwa zai ɗauki watanni kafin dakarun haɗin gwiwa na Amurka da ke jagoranta za su iya ƙwace wuraren da ke ƙarƙashin kungiyar ta'addanci a Mosul da kuma Raqqa. Wani sabon alƙalami daga wata cibiyar da Amurka ke marawa baya OIR ya nuna ƙungiyar mayakan ta rasa aƙalla kashi 40 cikin 100 na yankin da take ƙarƙashin ikonta a Iraki da kuma kashi 5 cikin 100 na yankin da ke ƙarƙashin ikonta a Siriya. Kakakin OIR Colonel Stephen Warren ya shaida wa manema labarai na ma'aikatar tsaron Amurka cewa har-haren da mayakan ISIL ke kaiwa sun ragu. Ƙungiyar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta tana kuma matsawa ISIS lamba da hare-hare da ake kaiwa ta sama, inda suke mai da hankali a kewayen Ramadi da Mosul da ke Iraki da kuma kewayen Raqqa na ƙasar Siriya, inda ƙungiyar ta mayar a matsayin shalfatatta. An sami ƙaruwar yaduwar sauro da ke yada ƙwayar cutar da ake kira Zika a ƙasashen kudancin Amurka a daidai lokacin da dubun dubatan mutane ke shirin kwarara ƙasar Brazil a ƙarshen wannan shekara domin halartar gasar wasannin Olympic da yayu ya mai da wannan gasar ta zama ta ƙasa da ƙasa, wadda za ta kasance hanyar yada wannan cutar a waɗansu ƙasashe.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.